أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وما توفيقي إلا بالله. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان على ما تصفون. يومنا الصبر أمي العربة biyu ga watan juwada ula hijira 1443, wanda ya daidai da 5 ga watan 1 shekara ta 2022. Karatunmu na fa'idodin salati annabi sallallahu alaihi wasallam, yau za mu tashi halka ta 32 kenan. Ga wanda muke aiki na salati na jiya 1 ga watan Jumada akhir, saboda haka salati ya koma 6,600 tun jiya. Yawwa, mun shiga watan da za a dinga yi 6,600 ba dalin, saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. An shiga watan rabi kenan. Yau za mu tashi bulugus salati lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa arduha alaihi fauran, wato salati yana isa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma bijira mishi ita da gaggawa. Wannan sai kun dada gaggawa, sai an dara daga ita wannan. Yau ruwa sosai. Ali Hassan bin Ali radiyallahu anhu, an karɓo a garin Rabbana fitowa. Yau Ali Hassan bin Ali radiyallahu anhu, anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, an karɓo daga sayyidina Hassan dan sayyidina Ali, Allah ya kara masa yadda, ya karba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, haythu ma kuntum fa sallu alayya, duk inda kuke kunin salati, fa inna salatakum tabluguni, salatunku tana istuwa gare ni. Wa ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce, man salla alayya balagatini salatuhu, wanda bi ya min salati, salatinsa yana ƙaraso min. Wa sallaitu alayhi, bi ma ina masa salati. Wa kutiba lahu siwa zalika ashru hasanati, bayan wannan kuma za a rubuta mishi lada 10. Za a rubuta mishi lada 10. Kaga riba kan riba ce. Shi na farko, salatin ka ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka salati. Na uku kuma, ayi maka a rubuta maka hasana 10, duka albarkacin salatin da kai kwaya ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka dai, wa Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga sayyidina Abi Huraira, Allah ya ƙara mishi yadda, ƙala ya ce, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la taj'alu buyutakum quburan, kada ku sanya gidajenku su zamo makabartu. Wa la taj'alu qabri idan, kada ku sanya kabarina ya zamo idi. Wa sallu alayya, ku min salati, فإن صلاتكم صلاتكم تبلغني ترى إساتا حيث ما كنتم أدك إن دكت صلاتكم ينا زوم أنا kada ku sanya gidajenku ya zama makabarta ba abin da kuke yi bacci sannan kada ku sanya kabari na ya zama idi mana daga cikin fassarar da aka yi akwai malaman da suka yi fassara da cewa wato shi idi wani abu ne da ake yin shi sau biyu a shekara to kada ku sanya rauda ta ce wani lokaci za ku dinga zuwa kadan kadan a ku yi ta zuwa yawwa shine kai zama sai wani lokaci a ku ta zuwa ku ta ziyara ta yawwa daga shekara sai shekara ba yawwa kamar yadda ake yi a ku ta zuwa saboda alhairan da yake cikin ziyara ta a yanzu wannan ba ku gyara ba ku daga a daga wannan bige hoto daga baya ku gyara abun dan amin saboda haka wannan kenan sannan yace ku mun salati salatin ku yana isan mun duk inda kuke da wannan ne su wanda basu gane ba suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aziyarce shi eh saboda jahilci da toshewar basira ba an bayin da ya hana ya ce aje na kowa kuma sai ce ka aje na sa kaga wannan akwai jahilci a ciki Allah ya kiyaye mu da jahilci wa Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala aga o daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya karba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahi Allah yana da mala'iku wanda ake ce musu sayyahi na fil ardi masu linkaya a ban kasa yuballighuni suna isar mun assalama gaisuwa an ummati daga al'ummata duk wanda ya karanta mun gaisuwa wannan mala'iku suna isar mini fa huwa sallallahu alaihi wasallam tabluguhu salatu man yusalli alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin wanda yake masa salati yana zuwan masa kamar ruwiya ko kamar rawa Abu Dawud kamar yadda Abu Dawud ya rawaito وأحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله عنه daga sayyidina Abi Huraira Allah ya kara masa yadda ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karba ga manzo sallallahu alaihi wasallam kala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin babu wani daya musallimu alayya da zai karanta gaisuwa gare ni illa raddallahu ilayya ruhi fa sai Allah ya dawo min da ruhi na hatta a rudda alaihi salama aske na zuyen mishi da gaisuwa fa akrim wa an'im biman yusalli alaihi al'ajabin girma al'ajabin ni'iman wanda yake salati a fa annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli alaihi shi ma annabi ya masa salati wa biman yusallimu ala annabi sallallahu alaihi wasallam al'ajabin girma al'ajabin alqadari na wanda yake yin salati gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فيرد السلام عليه صلى الله عليه وسلم أتي ما زال صلى الله عليه وسلم يا زيومي حتى جيسوا وفي هذا كله دليل أتكم وانا ذكى أقوي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أبسطي ما زال صلى الله عليه وسلم هو حي ينا نرعي في قبره الشريف أتكي رودة سمعته كتيا ينا رعي حياة وتئر الرعي وأكمل وانتكي ما في تكا وأعظم ما في جرمة من حياة الدنيا هذا رعي والدنيا rayuwar da yake a yanzu alayhi salatu wassalamu a cikin raudarsa madaukakiya ita ce mafi cika mafi girma daga rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam a duniya kaga haka ai ya biko wa kad jama'a al-imamu al-bayhaqi imamu al-bayhaqi ya tattara juz'an wani yanki fi hayatil anbiya fi qubura cikin littafin hayatil anbiya wa istadalla bi kathirin min al-ahadith ya kafa hujja da hadisai da yawa wanda منها دغتكين تمارا وهو مسلمون أبن دا مسلم يرويتو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي مررت بموسى ناوتي دا أنه موسى ليلة أسرية بي دارن دا أكي إسرائيل بي عند الكثير الأحمري ننغا بوري ديك تدر ري ريجا وهو قائم يسلي في قبري ينا صلى الله عليه وسلم النبي موسى
a daren Isra'i manzo Allah sai ce na wuce ta kabarin nasa amma yana cikin kabarin yana sallah wa hadisu cewa ihibil anbiya ila lakal Isra'i da hadisin haduwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa daren Isra'i shi ma duk ya tahaya haɗu da su annabawa ko ya gansu suka gaishe wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Isra'i yace fa halatis salatu lokacin sallah sai fa amamtuhum sai na limance su kaga suna raye kenan shine Yusuf bin Nabhani yace masha Allah al anbiya jami'uhum ahya'uko annabawa gaba ɗayan su rayayyu ne lamma atal baitul muqaddasa ja'u da yaje baitul muqaddas duk sun zo saboda haka annabawa suna nan ai sallabihin imamu yi sallah da su imam wa hadisu da hadisin al anbiya wa ahya'un fi qururihim yusalluna da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabawa rayayyu ne a cikin kaburburan suna sallah to in Allah ya so sai yayi maka ido sai ka ga manzo Allah yana sallah a cikin raudarsa sai a yayi ma daga duk inda kake Allah ne mai yayiwar Allah ne zuri a ce ka ji an ce bawan Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne ai sai a yayi maka idan sai ka gani an bayyana sai ka gani ko wani annabin daga cikin annabawan Allah ya so sai ya nuna maka ai kudurarsa ce an bayyana da ya so sai ya raya mutacce a lokacin bani Isra'ila ya yi magana ma bayan ya mutu ko saboda yana da iko ya haka yawwa kaga shi Uzairu ai ba mutuwa yayi ta abu ba wata mu'jiza aka gwada mai wancan daidai da aka kashe shi saboda a ci gado wanda aka ce siyan ka saniya kaga da aka samo jelar saniyar aka biki kabarin sai ya tashi da ya tashi sai ya ce wane ne ya kashe na dan uwana daga nan aka hana cin gado ga duk wanda ya kashe wanda zai gada aka ce ba ba wanda bi ya kashe wanda zai gada to bai da gado na ba ta ambayanta yawa to dan haka shi rayuwa da mutuwa duk na Allah ne wani abu ne ikon sa ne an bayyanta ikon sa ne a ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati shikenan ba wani habawa to wannan yan hagu to an ce ka ce sun mutu ba to su wayannan yan hagu yan bid'a to kullun su abinda suke ganin kenan kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako yanzu ba wani abu da abinda zai ma ya gama ya tafi wani ya zillahi Allah ya kiyaye da baka aqida yasa da haka ba karka wani je ziyara Allah sallallahu alaihi wasallam kaskai gara ka kaza ba wani idan fa hau ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wanda da ya je Madina ka je Madina baka ziyarta nau kai jafai an bari yau yayi jafai yewa kansa jafai Allah ya kiyaye ka je dai mun Allah sallallahu alaihi wasallam ka baka ziyarci gidansa ba kai jafai daka warawar darini fi musnadihi anna al-adhana wal iqamata turika ayyam al-harraj wannan mun taba yin wannan da kiran sallah da iqama Allah ya saka da alheri an bassu ayyam al-harra a lokacin wato wata waka'a ce ta faru da ake ce mata harra wata rigingimu da aka yi a Madina a lokacin Umayyawa din nan ina yi zaton lokacin Yazid ne saboda haka har sai da ta kai ba a yin kiran sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci wa anna sa'id ibn al-musayyibi lam yabrahu iman fil masjid an-nabawi duk irin abubuwan da aka shafa ma a wannan lokacin to bai bar zama a masallacin Annabi sallallahu alaihi فكان لا يعرف وقت الصلاه الا بهمهمه يسمعها من قبر صلى الله باه غانا لوكاتن صلى هي سي دين يا دان جي مريا daga raudar annabi sallallahu alaihi wasallam yake jiyo to ya san lokacin sallah yayi ba agogo to yayi ba wata alama saboda haka sai ya ji murya a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ana yin sallah ana karatuwa ka ana awo to sai gane lokacin sallah yayi sai Sa'id ibn al-Musayyib tabi akil al-mutaqaddim shi ba daga raudar manzo Allah yake biyowa ana yi wa kadarawa hadhihi al-qissata ghayru darim ba kadai darim ya rawaito wannan kissa ba sai asani da mutaaddida da in da sanadodi wanda suke diddigaggu wa minhum abu nu'aym bid dalail da cikin su akwai abu nu'aym ya rawaito cikin dalail nubuwa nasa wa ibn sa'd bin tabaqat ibn sa'd ya rawaito cikin tabaqat al-kubra nasa wa zubair bin bakkar fi akhbar al-madina duk sun rawaito wannan kissa cewar lokacin da aka daina kiran sallah a masallacin annabi saboda wannan lokacin rigingimun da fitintunin nan da suka faru a wannan lokaci to sa'id ibn al-musayyib yana zaune a masallaci yana jin murya daga raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk akwai wanda suka zo suka yi sallama a raudar manzon Allah sai ya amsa musu an fahimta aka zo aka ibn taymiya ya ce mu ma ba mu mutawa ko ibn taymiya ya duba littafin ya ce da istoci da aka rawaito cewar an zo bakin raudar manzala da an yi sallama ya amsa na waje sun ji amsawar sa yace wannan duk ba ma mutawa ni shi malamin nasu yau ni san ya ga karatun ya koma littafin ibn taymiya iktida'us siratal mustaqim dan haka na sai littafin yauwa dan ga wannan gurin nasiya dan shi kadai yauwa na bude kuma na gani ya bada yace cewan an zo raudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi magana ya amsa an ji yace wannan duk ba ma musawa in ji ibn taymiya yauwa lokacin da wani shashasha a Kaduna an ce wai annabi yana magana yake musawa wani baki mushan kura to zozai kwa sai yake musa muka sa annabi fito bara tunda kun an ce Allah annabi duk ba yadda kuke kai tsaye ba amma aka ce ibnu taymiya ya ce to ku shi kenan magana ta kare to yene na sa aka kawo littafin na budo na fito gashi abada yace abinda ake fada cewa an zo raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sallama ya amsa an ji yace wannan duk bawa musa mun yadda an yi haka to daga nan gaba ba tsara tare magana ba tunda ibnu taymiya ya faɗa amma da Allah ne ya faɗa ko annabi sai zala sai a ce nayi tawili ba yadda ba amma tunda nace ibnu taymiya to magana ta kai haka ya faɗa to sai kuwa mun biya da ga ce ibnu taymiya ya ce akan ka ce annabi ya ce wannan a zahiri ne akwai abubuwan da wannan ziyara ba a taɓa wani malami da ya hana ta ba sai sun yadda kuma duk ayar da aka nuna da hadisan da aka nuna na ziyara ba su yadda ba da malaman musulunci da suka gamu kanta ba su yadda ba saboda shi ne tawassuli kakkaza ta akwai wanda ya taɓa hanawa ba ibnu taymiya ba kafin sa ba a taɓa yi ba shi kuma tazararsa da annabi shekara kusan 700 kakkaza tuwe lokacin tabi ai aka yi shi ko lokacin safi tazararsa da wannan shekara 700 ne amma sai lokacin sanne gano wai ta wasu bi ba kyau a ce Allah yi dan annabi ba kyau su kuma duk suka bi kan haka yace ziyara annabi ta haramun ne su duk suka bi akan ta eh su ai to wasu su ba zai wasu su kuma su a masallaci suka je ziyara ba annabi masallaci shine bamba yace to masallacin albarka wa ya samu ni ba bamba dan izala shine yace yace to masallacin na annabi albarka to albarka wa ya samu Allah ya kauta to shine nan malai yace wa rawa abu ya ala an abi hurairata رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقال سيدنا شوا والذي نفسي بيده نارن الى وانا نمفاشي يكي قلت يكي قدرتا لا ينزل ان عيسى بن مريم النبي عيسى ابن مريم زي سوك والله زي داو ثم لئن قام على قبري سنه ان يزو يتسيا اراوداتا ان يسوك زي كامن زياره النبي عيسى idan yazo ya tsaya a rauda ta yace ya Muhammad sai ya kira suna na yace la ujiban nan wallahi zan amsa masa zai zo ya kai ziyara zai kira suna na kuma zan amsa masa eh zai zo ya nemi albarka ya nemi tabarrukin cewa zai fara yada addinin musulunci kira na addinin musulunci sai zai zo ya tsaya a rauda ta zai kira ni kuma zan amsa musu eh abin wala bi wa rayna rabbi Allah qala qala rasulullah sallam man salla alayya inda qabri samitu wanda shi ya zo ya mun salati a rauda ta zan ji ina ji wa man salla alayya na'iyan wanda bi ya mun salati daga nesa ai ba idan daga nesa obligatu za a isar min da salata cewa na ya wasu salati rawul bayaki bayaki ya rawaito kamar sun fati kamar yadda yazo cikin fatul wa wa rawu abu shebi fi kitabi as-salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzi wa man salla alayya min ba'idin wanda ya mun salati daga nesa ukulimtu za a salar da shi wa sayati tamamul kalami ala hadha al-hadith dukkan zance kan wannan hadisi zai zo a gaban jima'a wa amma al-hadith as-sabiq amma hadisin da ya wuce an abi wa rayata a daga abi wa rayata fi qawlu ta salati safa akwai fada annabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin babu dai sallimu alayya da yake mun sallawa illa raddallahu ilayya ruhi fa ta Allah da mun da raina hatta arudda alayhi salam wa sirajin mishi da gaisuwa to faqad qala as-subki imam as-subki ya bada ya ce inna ruha wash-sharifata sallallahu alaihi wasallam ruhin manzo Allah sai madaukaki mustajilatun bi shuhudil hadarati ilahiyya ta shagara da tsokacin halar Allah wal malail ala da malaul a'la an hadal alam gabarin wannan alam din da anna sallallahu alaihi wasallam domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana akhira kalami karshen zantansa a nan duniya shine allahumma ar-rafiq al-a'la eh ya ubangiji rafiqul a'la وفا إذا سلم عليه صلى الله عليه وسلم إذا ما زال صلى الله عليه وسلم تتوجه روح الشريفة إلى هذا العالم سيران سيكركتو ونن يفسكنتو ونن دونيا لتدريك سلام من يسلم عندما ترسكي جيسور ونن دي كانت تاميس جيسور وترد عليه سجويا مسا ولا يلزم عليه استقراق الزمان كله في ذلك دلمير زامني قبائل اتناك بايا لزمتا قريش nazaran dan duba litisali salati na salami alayhi sallallahu alaihi wasallam fi aqdar al-ardh dan duba zuwa saduwar gaisuwa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sasannin kasa da Allah umur al-akhirah domin lamura lahira la tudraku bil aqli ba a riskarsu da hankali an bayyana kan su wato dake da raunin imani abun aunawa suke da kwakwalwa an bayyana ya kokolonsu abinda zai kama shikenan yawa ta ga ito yanzu yana jin na yaushe to ga shiwa mutane da yawa suna yi a lokaci da to ya zai a juye wa da kuwa lamarin lahira ana riskarsa da hankali umurul akhirati aba a riskarsa da hankali yanzu a zara'ilu rainawa yake karba a sakan daya tsakanin na mutum da wanda ba mutum ba shauran halittu shi kadai ne ya zara yi an bayyana ran mutum nawa yake dauka kuma duk abin da aka faɗa na ruhi da ake cewa an yi kaza ai kaza ai duk an yi a ko ina a cikin sakon guda Allah kadai ya san biliyoyin rawukan da ake karba tsakanin mutum da dabbobi da kwari eh shi yake karbar rawukan shi a zara'il ai ba lamari ne nan Allah zaka gwada da hankali Allah hankalinka dan cikin tsokali an bayyana ai shi lamarin Allah ba ta auna yanzu ko lamarin baturi ma aka ce ka auna da hankalinka wani ba ya wuce hankali an bayyana to yanzu dai nan me muka dora muna nan kwana singa amma can wani abaljon yana kallon mu daga can beljon wani daga can tana yana wani daga nan libya suna nan suna libya ana gani dame aka hada aka ne to kagani ware kuwa to tunda na Abuja da yake Najeriya ma ga can daga Ghana ga Belgium ga sauke me aka hada ko ina a lokaci guda kuma kowa zai bude ya kalla ba kuma wani wayarin da aka jajjona da kowa a ce wannan an jona mai wannan an jona mai a sai wannan ne kai kai yadda da shi saboda arni ne wani dan yaro ne ko shekara 40 bai ba ya hada wannan abu ai yau bai shekara 40 a duniya ba ka gani har yau bai shekara 40 a duniya ba shine ya hada wannan waye Mr. Zuckerberg ba wani musulmi ba dadari ne gashi shine ya hada ya gano wannan ya hada amma sai an ce lamarin lahira kaza ka ce ba haka ba Allah ya kiyaye to shine Imam Tirmidhi yake fadan wannan yace la'anna umuran akhirah su lamarin lahira la su daraku bil aqal ba da tsatsu da hankali an ce za a yi saji gurgurdan awashi da awashi da eh to wannan kawai an so ne a yi awashi da amma shi lamarin Allah kamar kinta gani ne in an so za a yi sabon da komai fiye da kinta gani kuma ko kware kuwa duk abinda aka ce za a yi kuma wallahi sai an yi saboda wanda zai yi din ya isa tabaraka wa ta'ala haka ce za a wata shida bigima gidan takin nan kadai malam sani ai kaga inda hankali za a auna kaga sai a ce ita kadai ta ci awa shida kaga ni to amma haka za a yi ta a gaba da kowa an gama wasu ne ke nan an yi an gama ma an yi an gama kowa ya zama makowarsa eh amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ai umuran akhirah ta la tudraku bil aqal shine gaskiyar magana ba a auna ta da hankali a gani ai aqal al mahsur fil alam ad dunya hankalin da aka daure shi a iya duniya mu ne muka sani daga nan muka sani zuwa sama ta daya sai sa duk misalin da Allah zai mana sai yake mana da abinda muka sani sai a ce samawati wal ardi to ai su muke gani su muke gani nan tun daga nan zuwa sama ta daya da duk abin da yake fiti in aka ture mu aka hulla mu sama ta daya wallahi ba mu fiti shi ba da duniya da duk abin da yake fiti in aka jefa mu sama ta daya a fadin sama to ba mu faka jefa sisi a fadin duniya ba idan ka nade mu ka nada sama ta daya ka kai ta sama ta biyu da mala'ikun da mu da suke sama ta daya da halittun duk da suke wallahi ba mu baka ba idan ka nade sama ta daya ka nade sama ta biyu in ka hulla su ta uku suwa basu fi sisi ba a sama ta uku in ka nade mu ka nade ta daya ta biyu ka nade ta uku ka hulla ta hudu inda Annabi Idris yake to muwa ba mu fi wa mai fusisi ba in ka je haka in ka nade sammai bakwai tun daga ƙasa ka je har sammai bakwai ka nade su duka to duk a kursi basu fi sisi ba to wai da ake cewa Allah yana sama wai wata sama ne eh duk an nade samman gashu nan ana magana kuma kowanne tafiyar shekara 500 ne tsakani kuma duka in an hade an nade duka an anje aka je saboda ta bakwai aka je kursi shi kansa kursiyin da mu da waye aka nade shi ma aka sa al'arshi shi ma haka ne kuma kafin nan akwai wasu zangwaye da za a yi sai suwa kowanne zango da abin da yake cikin ka nade ka sa shi shi ma duka sai a da haka to wai ina kuma haka har a je a tadda mala'ikan da yake rike da mala'ikun da suke rike da al'arshi suna sawa suna cewa Allah kai ma ina ya ubangiji ina kake ni sarki ya tabbata wanda suke rike da al'arshi suna ina ubangiji sannan wani kuma ya ce maka wai Allah ya rasa ba aka saka wannan aqida ba har ka kudurta haka Allah habawa Allah zaka gane ai baka isa ba ai sai imani an fahimta ai sai imani Allah sai imani ka yadda da akwai Allah tabaraka wa ta'ala amma yi wa Allah jaha wannan kafirci yi wa Allah wani guri kafirci babu nassi sarihi akan haka duk nassin da yayi magana sama'i sama'i duk mutamali yadda kai ka fassara shi wani kuma yayi masa fassarar da ba wannan ba kuma wasu da ne sun karbaba haka an bayyana to shine wallahi sai al-aqlul ma'sur bi fi alamin dunya hankalin da aka takaice shi a alamin na duniya kale to a hawalul barzaki su halayen barzaku ita barzaku tashashe tsakanin duniya da lahira to halayen barzaku asbahu bi hawalil akhirah sun fi kama da lahi da halayen lahira ita barzaku ba lahira bace amma al'amuran ta sun fi kama da na lahira eh sun fi kama da lahira in ka ga yadda tsarin barzaku yake zaka ga babu shakka al'amarin ta ya fi kama da al'amarin lahira amma duniya an bar wannan alam na jiki alamul kasafati an bar wannan an tafi kuma wata duniya wanda ake wata rayuwa daban shirai da kake gani ai Allah ya ce kulin ruhu min amri rabbi ba ma utiti min rabbi ran nan ina yake ina yake rai ina yake ruhi da ake magana wanda shine ina yake duk ya gaga rukun dina duk bala'in bature idan lokaci ya sai dai ce sori haka kawai zai ga maka zai tsira abu wuya ya tittire da abubuwa ya ce kawai sori shi ma an zo ewa an zo iyakar da shi ma ya ba yadda ya fi karfinsa ga shi nan Allah ya ce falawla idza balagatil hulqu wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha idan ran ya zo karankar ma kuna kallo za mu zare shi kun isa ku dawo da ran mana ku ce ba zai mutu ba tarji'una ku da ita in kuntum sadiqina ba yadda za a yi kawai dai ya tsire ya ce sorry kawai sai ya fita ya bakku da shi ba yadda zai abin ya fi karfinsa bai sanya aka yi ba bai san sanda aka zara ran ba ko bai isa ya san sanda za a tsire ba me shi zai karba abinsa ba yadda zai sai dai a tsire bai san kuma inda aka yi daren ba shi kuwa bai isa duk a tsabibancinsa yau ya haɗa rai ga ce ga wani abu ya halitta shi ma ya haɗa ka gani duk bincikensa ruhi da Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh suna tambaya ka game da rai ya rasul ka gaya musu rai lamarin Allah rai lamarin Allah rai abinda ya takushe rai haɗa shi da jiki shine ya takushe rai yawwa aka sa rai a kurkuku haɗa shi da jiki wannan jiki to shine an sa rai a kurkuku da haka baka gani in an yi bacci in ya samu dawa baka ga inda yake tsallaka sai ya tafi al'arshi ba sai yau saboda shi wannan jiki shi ya tafi shi saboda haka sai ya fita sai ya tafi in ya yi sama ba inda ba zai je ba sai ya tafi aljanna sai ya tafi kiyama duka sai ya tafi ya je kiyama ya je aljanna ya yi sama ya je al'arshi ya ga mala'ika ya yi wani duk sai ya gani saboda an sakar amma haɗa shi da jiki wannan shine da baibai to shine ake yin tarbiyyar ruhi abinda ake cewa shine rai ya dawo asalin fitararsa ya zama shi yake jagoranci jiki yake jiye da shi ba wai jiki ne yake gaba rai yana jiye ba mu yanzu kalubalen da muke ciki kenan jiki ne yake jan rai da haka rai ba yadda zai an tafi ku yi a ce ai bacci za a yi yanzu to ba yadda zai haka zai hakura amma shi ba zai bacci ba rai baya bacci bai taɓa bacci ba sai dai jiki ne bacci shi ne wannan aka labce shi da ƙasa don haka jiki to rabi ne yake buƙatar hutu yake buƙatar ci da sha da amma rai ba ruwansa ba a ɗan ba saukar ci da sha wannan jiki ne yake amma shi rai ba ruwansa da haka rabuwar jiki da rai shine mutuwa. Shi ko an raba jiki ya mutu amma ba rai ba. Rai yana nan ba wata mutuwa da zai yi bai santa ba. Shi zai sha wuya. Yana nan yana nan ba abin da ya dame shi da ci da sha. Shi abin da ke so in rai ne mai tsarki to abin da yake so ibada yake. Idan ibada ta yi rinjaye, to sai ya rinjaye jiki. Idan ya rinjaye jiki ya fi jiki ƙarfi, to sai ya dinga jan jiki yana binsa. Da haka in ya so da jikin da ran sai ya tashi, saboda ran ya fi ƙarfi a kan jiki. Amma in jiki ya fi rai ƙarfi to sai ya kuri, yake nan sai duk alanjare gaba ɗaya. Amma in rai ya fi ƙarfi to sai a ga tawari'ul adat. Kai ko ba musulmi ba. Dan haka akwai arna da suke yin riyadat suke ce musu riyala horan hali. A ki dinga ci a yi ta azumi a daina mu'amala da mutane. To irin wayannan sai kaga suna yin wasu abubuwan da yake daban da na sauran mutane. Arnawa balle ko bawan Allah musulmi wanda zai yi ta shi kuma ta fuskar ibada. Shine sai ka wari al'adar su fara samuwa da sauransu. To rai dai gashi nan shine aka sa shi a jikinmu gashi nan. Duk al'amuran a ciki aka nannaɗa shi. Ya sa ruhi sai Allah. Yauwa sai malai ce wa ahwalul barzakhi ashbahu bi ahwalil akhirah. Lamuran barzakhu suna kama da lamuran lahira. Malai ce na'am kwarai. Inna iqbalahu sallallahu alaihi wa sallam ala al-musallina fuskantuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar kimar salati wal musallimina alaihi da masu masa gaisuwa la yajgaluhu an tawajjuhi ila rabbil izzati wannan ba dauke miki hankali ga barin fuskantar da yawa Allah wai amsa sallamar masu salati yasa sauraron su yasa kuma ya bar fuskantar ubangiji wannan ba dauke masa wannan wa an istigiraki bi shuhudil hadaratil ilahiyya da istigiraki da yake yi wajen tsokacin halara Allah fa innal mala'al a'la domin mala'al a'la la yanqasu baya tawaya bil mala'il adna da mala na kasa halitta ta kasa wa da akbar Allah ta'ala Allah ta'ala ba da labari an hamalatil arsh ga masu dauke al arsh wa man hawlahu da wanda suke gefen sa min al mala'il a'la daga malawul ala annahu mustagharquna fi tasbihillah sun dilmina cikin yi wa Allah tasbihi wa ta'zimi da gode masa wa ma'a zalika tare da haka kuma fa innahum yastaghfiruna li ibadillahi kuma suna nemawa bayin Allah gafara al-mu'minina mu'minai at-ta'ibina mastuba al-muttabi'ina li shari'ati Allah ta'ala masu bin shari'ar Allah madaukaki Allah ta'ala yace alladhina yahmiluna al-arsha mala'ikun da suke dauke da al-arshi wa man hawlahu wanda suke gefen sa yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi suna masu danya da gode wa ubangijin su wa yu'minuna bihi suna ba da gaskiya da shi wa yastaghfiruna lillazina amanu tare da haka kuma suna nema wa mu'minai gafara amin fatawajjuhul mala'il a'la bil istighfar fuskantowar mala'ul a'la da yin istighfari wad'a ida addu'a liman taba ga wanda ya tuba wa anaba ya koma da bi alamadal ayyami wal azmani abtsawun kwanuka da zamani la yajgalu ma kan baya shagaltar da su a nisfi giraqihim arsa dilmiya su fi tasbihillahi ta'ala cikin tasbihin Allah ta'ala wata qadisi da tsarkake Allah wata laqi al-awamir anu da karbar umarni daga Allah wal qiyam bi tanfizi hada tsayawa da zartar da umarnin Allah fa inna tilka al-hadarata wasi'atun jiddan ita wannan halara wato yalwatacciya ce mutuƙar gaske wa tilka al-hayatu azam wannan rayuwa da ake a can ita ce mafi girma fa sayyiduna jibril ala nabiyyi alayhi salatu wassalam annab malaika jibril alayhi salatu ya tabbata ga annabin mushima da salati da sirri lam yashgil anillahi ta'ala bai taba shagaltuwa ga barin Allah madauki wa talakiyawa min Allah da tabar ubannin Allah ba wa an tasbihi bai taba shagalta ga barin yi wa Allah tasbihi ba wastigiraki fi hadratillahi ta'ala da istigiraki cikin halar Allah ta'ala wa sayyiduna azra'il ala nabiyyi alayhi salatu wassalam a zara'ilu mala'ikan karbar rai shi malam yayin shagil anillahi ta'ala bai taba shagalta ga barin Allah ba wata laki awamiri da safar umarnin Allah wasu giraki da jilmiya shi fi hadaratillahi ta'ala cikin halala Allah ba hina ya kabido arwahal amwaj lokacin da yake karbar rawukan matattu fi sharqi a gabas wal garbi da yamma wa shimal da arewa wal junubi da kudu wa haka za su yi na israfilu haka sai na israfilu wa mika'il da mika'ilu ala nabiyina wa alayhi musallam fa kullum dukkan su lamiyan shagilu arrabim bas shagala daga ubangijin su ba hina yu'adduna wazaifahum lokacin da suke bada ayyukan su allati umiru bi tanfidha wanda aka umarce su zartar da ita kama awdahana fi kitabi al-iman bil mala'ika kama yadda muka yi bayani a cikin littafin mu da ake cewa al-imani da mala'iku farji ilayhi ma laysa ka koma wannan littafi ga gani wa inna abdalaka lillahi ta'ala mabibitin halitta Allah madaukakin sarki wa akramahum ala lillahi ta'ala mafi girman su gurin Allah ta'ala yace sayyiduna muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bada araba wuyayi roki ubangijin sa faqala yace allahumma arrafiq al'ala ya ubangiji akai ni rafiq al'ala wa laqad a'dahu allah ta'ala min kamalil quwwati allah ya bawo manzon allah sallallahu alaihi wasallam cikar karfi wasi ati listi idadi da karfin tanadi wal istimdad da neman madadi wal imdad da yin madadin ma la ya'lamu qadarahu illa allah ta'ala abinda ba wanda ya san iyakarsa sai Allah madaukakin sarki allazi hada wanda shine ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karfin bukar ajaban imamu al-bayhaqi jazallahu ta'ala khairan imamu al-bayhaqi Allah ya saka mai da alkhairi ya amsa da anna ma'ana raddir ruhi ilayhi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'anar ajuyo da rai ga annabi sallallahu alaihi wasallam anna haruddat ilayhi an dawo da manzo Allah ransa a kiba dafin shirik lokacin da aka binne shi li ajali salami wa yusallimu alayhi dan amsa gaisuwar wanda yake masa gaisuwa wastamarrat ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da zama fi jasadi sharifi sallallahu alaihi wasallam a jikin sa madaukaki sallallahu alaihi wasallam huwa yuruddu salama ala almuslimina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ziyar da sallama ga dukkan musulmi wanda ala almuslimina alayhi amsa wanda suke masa salami sallallahu alaihi wasallam abadan wa qala ba'dul ulama shaji malamai suka ce almurad bi rajj ruhi abin nufi da juyo da ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam attafarrugu min ash-shughuli wato shine wato sabon faraga daga wasu ayyuka wa faragul bari da kadaitar tunani min ma huwa bisa dadi daga abin da yake cikin sa fil barzaki a cikin barzaku min nazari daga duba fi amali ummati cikin ayyuka al'ummar sa wal istighfar lahu da nema musu gafara min sayyi'ati daga zunuban da suka yi wa du'a'i da yin addu'a bima yakshiful bala'a anhu da abin da zai yayi bala'i daga gare su wazalika hakan ka bawar da bil hadisi kamar yadda zai cikin hadisi alladhi rawahu al-bazzar wa ghayruhu ka wanda bazzar ya rawaito da wani sabbi sanad al-hasan da sanadi kyakkyawa an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa da annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo sallallahu alaihi wasallam yace hayati khairul lakum rayuwa ta alhairi ce gare ku wa ma shi khairul lakum wafati na ma alhairi ne gare ku tudi tuda wai hudas lakum kuna zantarwa ana zantar mu kuna farar da wasu al'amura na addini ana ba ku bayani da amsa akan su ku tambaya ku wani lamari a kawo hukunci duk wannan a rayuwa ta ana muku wannan tu uradu alayya amalukum idan ne wafati kuma ana buduro min da ayyukan ku fa ma ra'aytu min khairin abinda na gani na alhairi hamdulillah ta'ala zan gode wa Allah fa ma ra'aytu ghayra zalika abinda na gani wani wannan istaghfartu lakum sai ne wa muku gafara قال ابن علال رحمه الله تعالى واتو ابن علال الصديقي kenan mai littafin dalilul fadi ne shari riyadu salihin wanda kuma yayi shari al-azkar yace wa qad ujiba anhu an bada amsa kan wannan ayatul hadisi sabi da wannan hadisi wa qaulu sallallahu alaihi wasallam shine fada annabi radallahu ta'ala ilayya ruhi Allah zai damun da raina ujiba an zalika bi ajmi batin ukura an bada amsa da wasu amsoshin daban auda hal hafizu suudi fi dusin Imam Suyuti ya tattare ta cikin wani juz'i warta damin haye da daga gare ta annahu qaulahu sallallahu alaihi wasallam cewa faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam radallahu alayya ruhi jumlatun haliyatun jumla ce ta hali qala yace wa qa'idatul arabiyya qa'ida ta larabci annahu jumlatul hali ita jumlatul hal idza waqa'at fi'lan madiyan idan tazo ta afku a matsayin fi'li madi qaddara fiha qad ana qaddara qad a cikin ta ka qauli ta ala ka faɗin Allah aw ja'ukum hasrat sudurum ay aw ja'ukum sai a kaddara kad hasrat la tiya ba musamman ma wa kad akara da bayhaqi al haditha fi ayatil anbiya al bayhaqi ya fidda hadisi a cikin littafin sa ayatil anbiya bi lafzi da lafazin qadarallahu alayhi wa sallam in ka Allah zai dawo da raina gare ni wal jumlatu madawiyatun ita jumlar ta mabi ce sabiqatul margayya ala salamil waqi min kulli arin abta gaisuwa wadda ta afu daga kowa wa hatta ita kuma hatta laysat ta'liliya ba ta'liliya bace ba bal mujarradu adafin bi ma'anar wa wato adafi ne kawai akai da ma'anar wa fasara taqrirul hadith tabbatun hadithin sai zama ma min ahadin babu daya yusallimu alayhi zai gais sallama gare ni illa qadarallahu alayya ruwi ba sai Allah ya jiyo min da raina qabla zalika tun gaba ne haka fa arudda alayhi sai in jiyo masa da gaisuwar din alhabin su yi yace wa inna ma ja'al iskalu wato rikicin yazo ne min zanne anna jumlata raddallahu alayya daga zaton cewa ita jumlar raddallahu alayya da annabi ya faɗa sai salisi hadisin bi ma'al alhal da ma'anar wai yanzu ne aw listiqbal ko kuma a gaba to anan rikicin yazo wa zanni da zaton anna hatta ita wannan hatta litta alil wai ta dan ta kafa dalili ce walaysa kadhalika ba haka bane wa bi hadha taqrir in aka bi wannan taqrir din irtafa al iskalu min aslihi wato iskalin sai dauke daga asalin sa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin amin